Mansa. I go to the jam. Inspector Kurigini, yo ya musu wayo. Manager da ya dau city, yace yau zai kashe macho. Jama'a suka cece shi, aka sa aka santo shi. Officer da ya kamo su, yace yau ko kudi ko arabare ni. Shi yasa aka sa sakata. Jaraba, za a fara fada, wai kar ku raba, in kun so ku gwada. Za ku gane jagwal politics na karkata kai da na gangan sannan ya karbi dan saraba sai ya ja gefe na ji dide ne wai a kai shi sharatin ya canza dala sun makara sai sabon shekara mun ji shiru ya ba magana ba wani sabon fitina to gaya ne babu miya an bar zancen su jiya sun gode sun canza kala da cewa driver ya canza giya how the giya sun makara sai sabon shekara mun ji shiru ya ba magana ba wani sabon fitina to gaya ne babu miya an bar zancen su jiya sun gode sun canza kala da cewa driver ya canza giya audi giya ki adale people officer muke tare da su kan ka zo kusa yace to bi mu station ka bayyana tunda na ga kafi ni sanin aiki na dan iska shiga mota haba officer why all the verbal attack I'm just a witness and I'm trying to show you the facts. So Oga, you need to relax.
Officer,
amu dai mu raba in ka barni na kai ka station gun DPO wallahi yau sai ka gane jabal politics na karkata kai da na gangan sannan ya karbi dan saraba sai ya ja gefe na ji dide ne wai a kai shi sharatin ya canza dala sun makara
sai sabon shekara
mun ji shiru ya ba magana
ba wani sabon fitina
to gaya ne babu miya an bar zancen su jiya sun gode sun canza kala da cewa driver ya canza giya how the giya sun makara
sai sabon shekara
mun ji shiru ya ba magana
ba wani sabon fitina
to gaya ne babu miya
an bar zancen su jiya
sun gode sun canza kala da cewa driver ya canza giya how the giya